yanzu ma datan naira musun fa na sawai kaga ina dan alwan nan fa karanti da Allah ji ba ni da ko sisi dan bura uban Najeriya kai ta gari gaba daya sai ka ji ma kaman ka mutuma fa ko ni na ina yin mutuma na ga na mutuwa shine ina
Lyrical Dr. Smith ya garin ne
akwai kura akwai kura akwai kura gaskiya akwai kura
ya garin ne
kura akwai kura akwai kura gaskiya akwai kura muna cin kwakwa
cin kwakwa
muna cin kwakwa
muna
kuna cin kwakwa gaskiya muna cin kwakwa
muna
muna cin kwakwa
cin kwakwa
muna cin kwakwa
muna cin kwakwa
muna cin kwakwa gaskiya
muna haji yaya ne
ba shi
muna son bashi
na to
a sa mana koko a sa mana gosi a sa mana yaji an hana mu albashi shekara biyu yanzu muna yaji muna cin kwakwa ga yinwa ga makaranta mana yaji muna saki mun ga abun mamaki hankalin tallaka ya tashi ga farashin abinci ya tashi oh ka dubi gwaza abincin tallaka yanzu ya zama hotke dubi gari abincin tallaka yanzu ya zama hotke ka dubi gishiri ka dubi grain ka dubi masara ka dubi dawa ka dubi rice ka dubi beans ka dubi doya ka dubi gero ina gani sana gani bana gani baka gani bana gani all the things da yimu yimu kullu kullu mana masa juru juru sana mana rugu rugu he kace maza maguru guru what's going on with that price hike bad government bad policies what's going on with the money heist money heist I say
money heist
Bakash, Bakash, everywhere you go, Bakash. Mama they scream, say Bakash. Baba they scream, say Bakash. Bakash, Bakash, I get money for bank, I'm a Bakash. Bakash, Bakash, oh, money no day, money no day, money no day.
Money no day.
I get the car where I want to buy, but money no day.
Money no day.
I get the girl where I want to marry, but money no day.
Money no day.
I get the juice where I want to pull, but money no day.
Money no day.
Stay focused. Shot. Blocker, blocker with the headshot. Put the clock on the spring box. They didn't make your money till the rain drops. I see the Benz, I see Ferrari, but money no day.
Money no day.
I want to fly, make I go to buy, but money no day. Money no day at all.
Kura, akwe kura, akwe kura. Gaskia akwe kura.
Ya garinde.
Kura, akwe kura, akwe kura. Gaskia akwe kura. Muna chingwa kwa.
Hey, my brother, I don't know what you mean by kura. I don't know what is kura, but yes, we are doing kura. I don't know what is kura. I don't know what is kura, but I think we are seeing the kura. I don't know what is kura, but thank you.
Bad mix.